1, 2, 3. I said I'm gonna leave this morning, baby. I'm gonna pack my clothes and go away from here.
Yeah. Da 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 da